dan Abdullahi ibn Mas'ud yana tafiya da manzon Allah sai suka ji wani mutum yana daga murya yana zikiri sai Abdullahi ibn Mas'ud yace wannan ai riya ne annabi sai yace karka sake ce riya ne innahu awwahun shi awwahun ne baka ji Allah yace inna ibrahima kana la awwahun halim ba annabi ibrahim awwahu ne awwahu shine mai ambaton Allah ya daga murya aka ce idan annabi ibrahim yace Allah wanda yake kilomita sama da 100 zai ji yanda tsuntsaye suke amsawa saboda haka zikirin Allah a bayyane ya tabbata daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zikirin Allah akwai abin da yake gadarwa zikirin Allah yana da hali guda uku akwai zikirin Allah a halin gafla akwai zikirin Allah a hali na huduri akwai zikirin Allah a hali na fana'i ni fa ina bayan annabi Muhammad in ya tsaya zan tsaya in ya ci gaba da tafiya zan ci gaba da tafiya shikenan kuma duk wata wilayar da ake samun ta a duniya ana samun ta ne a cikin zilal a cikin inuwa na bin manzon Allah wallahi Shehu Tijjani ma manzon Allah ya bi shi yasa muka bi shi shi yasa muke son sa mun gan shi da manzon Allah jikan manzon Allah Shehu Ibrahim manzon Allah ya bi shi yasa muke son sa mun gan shi da manzon Allah ya yabi manzon Allah da yabar da wani bai yi ma manzon Allah irin wannan yabon ba shikenan ashe dukkanin shehunan ma ba muna bin su a zawat din kansu bane sabila da dangantakar su da manzon Allah amma zikiri yakan canja mutum ne ya mayar da mutum wato ruhaniyin mutum ya mayar da mutum kaman mala'ika saboda zikiri idan ya huda jiki to yakan haskaka jiki ne gabaki daya zikiri shi runduna ne na hasken Allah wanda idan Allah ya turo wannan rundunan sai su gusar da runduna na duhun rai da sha'awar rai da sabon Allah haka zikiri yake in yazo runduna haske shi kuma rundunan haske idan yazo dole sai ya kauda duhu kaman yanda da aka kunna wannan fitilan sai gaba ɗaya ba mu ganin wannan duhu to zikiri idan yayi na so a jiki yayi na so a zuciya sai yazo da rundunan haske sai ya haska zuciya in ya haska zuciya zuciya sai ta haska gabobi ba za a ga mutum a gurin fasikanci ba ba za a ga mutum a gurin sabon Allah ba bara a ga mutum a gurin abinda Allah ya hana ba sannan ba za a zo gurin da Allah ya ce yana neman mutum a gaba a ga mutum a gurin ba to alaman zikiri ya huda jiki zikiri yayi na so cikin jiki zikiri ya mayar da mutum na musamman mutane saduwan su da Allah matakai matakai ne akwai wanda suna saduwa da Allah a maqamul Islam wannan umumin musulmai kenan duk wanda yin sallah cikin jami'i da lizimtan shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da zai tabbatar maka da abin da kake nema shedan makiyin mu ne rayukan mu ma makiyin mu ne ran mu tana jan mu zuwa ga sabila da rai idan tayi kauri sai ta a cikin ibada sai ta zo ta narke cikin ibada sai ka zo kana tabautar rai baka san ba Allah kake bauta ba kai tabautan kanka kai tabautan san zuciyanka kuma a zahiri ibautan kake yi duk mutane da su ce wani abidi ne wani zakiri ne wani kwana sallah yake yi wani sadaka wani kaza amma babu ransa yake bautawa sabila da ransa yake burgewa da wannan abin da yake yi shi Allah yana son karka nemi yardan kowa idan ba shi ba hatta wannan ran naka da take karkashin kirjinka karka nemi yardan ta ka nemi yardan Allah shi kadai ka tsaya ga Allah kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la fa bizalika umirtu ana awwalul muslim wallahi shehu tijjani ma manzon Allah ya bi shi yasa muka bi shi shi yasa muke son sa mun gan shi da manzon Allah jikan manzon Allah Shehu Ibrahim manzon Allah ya bi shi yasa muke son sa mun gan shi da manzon Allah ya yabi manzon Allah da yabar da wani bai yi ma manzon Allah irin wannan yabon ba shikenan ashe dukkanin shehunan ma ba muna bin su a zawat din kansu bane sabila da dangantakar su da manzon Allah to to kuma shi manzon Allah gayatul quswa kenan iyaka kenan in ana maganar sa shiru kenan saboda haka idan annabi ya ce kai to ka daure kai kokari kai idan ya ce bari to ka daure ka bari manzon Allah ya ce kar ka sha giya sai ranka ita kuma tana son ka sha giya sai ka biye ma ranka ka sha giya a lokacin ka fifita san ranka ne akan san manzon Allah خلاص a lokacin kanka ta fi maka manzon Allah saboda kun tsaya a guri ɗaya ga annabi sai annabi ya ce a rai ta ce eh shikenan sai ka amsa kiran rai sai ka kika amsa kiran manzon Allah ya ayyuhal ladina amanu sajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum li ba'ithikum kaga baka amsa kiran manzon Allah ba a lokacin ka fi son kanka akan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce maka kar kai sata sai ka zo kai sata kana son ka dauki kayan wani sai kai biyayya ma kanka sai ka ki kai biyayya wa manzon Allah ina san annabin yake kenan da akwai rauni hakika mu mutane muna da rauni kuma haka Allah ubangiji ya halice mu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi muna da rauni amma kuma wannan raunin muna da jabru wanda yake daura wannan raunin wannan jabru da yake daura raunin shine iltizamin umurnin manzon Allah idan aka ce walaysa lil muridi ghayru zal walima ar rasuli summa maulahu alali kaman yanda shehu ibrahim ya fada muridi baya da kowa sai wannan waliyi tare da manzon Allah sai Allah shehu tijani kenan radiyallahu anhu to duka fa zuwan shehu ibrahim ya zo ne domin yayi jabri ya dada link din zuciya da manzon Allah shehu tijani ma manzon Allah ya bi shi yasa muka bi shi shi yasa muke son sa mun gaishe da manzon Allah jikan manzon Allah Shehu Ibrahim manzon Allah yayi shi yasa muke son sa mun gaishe da manzon Allah ya yabi manzon Allah da yaban da wani bai yi mu manzon Allah irin wannan yaban ba shikenan ashe dukkanin shehunan ma ba muna bin su a zawat din kansu bane sabila da dangantakar su da manzon Allah to kuma shi manzon Allah gayatul quswa kenan iyaka kenan in ana maganar sa shiru kenan saboda haka idan annabi ya ce kai to ka daure kai kokari kai idan ya ce bari to ka daure ka bari manzon Allah ya ce kar ka sha giya sai ranka ita kuma tana son ka sha giya sai ka biye ma ranka ka sha giya a lokacin ka fifita san ranka ne akan san manzon Allah خلاص a lokacin kanka ta fi maka manzon Allah saboda kun tsaya a guri ɗaya ga annabi sai annabi ya ce a rai ta ce eh shikenan sai ka amsa kiran rai sai ka kika amsa kiran manzon Allah ya ayyuhal ladina amanu sajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum li ba'ithikum kaga baka amsa kiran manzon Allah ba a lokacin ka fi son kanka akan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce maka kar kai sata sai ka zo kai sata kana son ka dauki kayan wani sai kai biyayya ma kanka sai ka ki kai biyayya wa manzon Allah ina san annabin yake kenan da akwai rauni hakika mu mutane muna da rauni kuma haka Allah ubangiji ya halice mu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi muna da rauni amma kuma wannan raunin muna da jabru wanda yake daura wannan rauni wannan jabru da yake daura raunin shine iltizamin umurnin manzon Allah idan aka ce walaysa lil muridi ghayru zal walima ar rasuli summa maulahu alali kaman yanda shehu ibrahim ya fada muridi baya da kowa sai wannan waliyi tare da manzon Allah sai Allah shehu tijani kenan radiyallahu anhu to duka fa zuwan shehu ibrahim ya zo ne domin yayi jabri ya dada link din zuciya da manzon Allah komai kawai na Allah ne sallana na Allah ne zikiri na Allah ne azumi na Allah ne ni kaina ma na dauka na bayar ma Allah sai yanda Allah yake so haka zan yi to idan na dauki kaina na bayar ma Allah to shi kuma Allah ya ce ya turo min Annabi Muhammad da Allah ya ce ya turo min Annabi Muhammad to me ake jira wama atakumur rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu abinda Annabi ya ce ku yi ku yi abinda Annabi ya ce ku bari ku bari ni dai na san idan mutun cikakken masoyin Annabi ne zai ji kunyan ma a ce Annabi ya hana shi abu guda goma kuma duk abu guda goma yana yi wannan wani irin san manzon Allah ne bai kamata ka ji kunyan sa ba alal aqalli tunda kai ba masumi bane Annabi ya hana ka guda goma to kai kokari ka bar guda takwas ka bar guda biyar ka bar guda shida ka bar guda bakwai kai kokari amma ka ce kana son Annabi duk wani gurin sabon Allah aje a same ka a gurin ina manzon Allah yake me manzon Allah ya maka wama kana limu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri